Taron wanda aka gudanar a ɗakin taro na Afri Hotel dake Abuja ya samu halartar mata da maza daga kafafen yaɗa labaru daban-daban da ma wasu bangarori da dama. Sunan zauren shine Arewa Women in New Media, wato matan Arewa a kafafen jaridu na zamani, kuma ayyukan su zai karaɗe kafafen yaɗa labaru na zamani da a yanzu suke yayi wajen yaɗa labaru cikin sauki. Wacce ta shirya taron kuma shugabar ROTV 24 Rashida Yahaya Nuru tace hakika mata musamman yan jarida na fuskantar kalubale a aikin su, amma duk da haka suna iya bakin kokarin su wajen yin aiki bisa bin dokoki da kuma karfafa gaskiya da kare al'adu.
Inda namiji zai shiga cikin kwanciyar hankali be raising eyebrow ba ke mace baki isa ki shiga wannan gurin ba, kuma ba wai don wani zai hana ki bane, don kina gudun zargi. Yanzu namiji zai iya shiga Transcorp Hotel ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi, amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin, the only thing da zai zo zuciyar mutane shine akwai abun banzan da kika je kika yi. Na farko shine ki tsarkake niyyanki, duk mace ta tsarkake niyyanta cewa wannan abu ne da take yi na tsakaninta da Allah. Wani zai baki appointment, kina neman shi ruwa a jallo, zai baki appointment ki zo guri kaza, to ke ne zaki kare kanki, ke ne zaki kare mutuncinki. Idan muka tsarkake zuciyoyin mu babu inda ba za mu kai ba.
Daya daga cikin mahalarta taron Hajiya Amina Ibrahim Yusuf, kuma shugabar kamfanin DJ Travel and Tours, ta yaba da taron, ta kuma yi kira ga mata da su fito wajen yaɗa kyawawan manufofi tare da yin kira ga gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki da su ci gaba da tallafawa mata.
Abin ya burge mu saboda haka ina ba mata shawaran cewa duk wanda suna da wani manufa mai kyau da zai amfani al'umma da yara mata da mu kanmu mata da iyayen mu mata, ba ma mata kaɗai ba ma har da al'umma gaba daya, a fito kada a ji tsoro. Mu insha Allah za mu ba da goyon baya. Muna roƙon gwamnati ta taimaka wa mata, so muna kyauta da zan cewa irin wannan abubuwan ya kamata a ba mata tallafi.
Zauren ya buƙaci jama'ar Arewa da su rika marawa mata baya da ba su shawari don kare haƙoƙin yankin mai yawan kabilu da faɗin ƙasa a Najeriya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.